بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسك سادوا أيمتكم والنوني بيتارن البركة نتلاتا در اللاربا قوم دوته الصفر هجر الشجبانها لتا النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دقمك زوا مدينة shekara 1444 wanda ya dace da shidda da wata na 9 watan September miladi ya haihuwar annabi Isa danna da Maryam in sahha tarikh shekara 2022 miladiya Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo da muna jagoranci yau za mu tashi darasi na 29 a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul baqara satin da ya gabata mun kwana aya ta 180 daidai haka ne fadin Allah subhanahu wa ta'ala 84 afwan فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ 83 يَوْمَ ذَمَّ فَسَّرَ آيَاتَ وَتَن 84 da 15 da kuma 16 sai Allah ya ce
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين
الله يأتي الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين الله يجي الشهر الحرام بالشهر الحرام ياكي يا قرد كافر سكيمكو وتنديدي يكي دياكي كما أتكيم وتنميم يصدار الحرمة ma'ana idan suka yage ku a cikin watanni masu tarin al-hurma to kuma kuka yage su a cikin wannan watanni to Allah ya ce an zo daidai kenan watanni masu tarin al-hurma daidai suke da watanni masu tarin al-hurma yage a cikin su daidai yake a cikin yaki a cikin wa'incin su yage ku su kafiran daidai yake da ku yage su a cikin watanni masu tarin al-hurma wanda suke ya tabbata a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam cewa watanni masu tarin al-hurma guda hudu ne mun karanta maka ce akwai watan Rajab akwai al-Muharram akwai Zulqa'ida kuma akwai Zulhijja al-Imam Qatada a cikin tafsir al-Imam Tabari da kuma al-Imam watan Bahwi da al-Imam Ibn Kathir alaihi rahmatullahi ta'ala yace dalilin sabkar wannan ayar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya zo a watan Zulqa'ida a gari ya fuskanci garin Makka domin yin aikin umara a shekarar da shekara ta 6 daga wato daga hijirar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam a inda kafirai mushrikai maka suka hana wa manzon Allah shiga cikin gari mushrikai sun hana wa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam shiga cikin gari wannan ya sanya yayi waton umarsa a Hudaybiya akan yarjejeniyar shekara mai zawwa zai zo Makka yayin aikin haji to lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kace shekara ta bakwai annabin Allah ya fito shi da tawaga ta sahabbai suka zo a cikin watan Dhulhijja Dhulqa'ida suka zo a garin Makka suka yi aikin umara suka yi tsawon kwana uku a cikin wannan garin al-imamu Bukhari yace wannan shine sanadiyar sabkan wannan aya da Allah ya ce ash-shahrul haram bi-shahril haram ma'ana italukum ayyuhal mu'minun lil mushrikina fi ash-shahr alladhi harama Allahu al-qital fihi huwa jazaa'u liqitalihim lakum ya kada ku masu imani ku kai wa kafirai a cikin watanni masu tarin al-barma a watan Zulqa'ida daidai sakamako ne na ya kada suke muku a waccan shekarar da manzon Allah bai samu ya shiga cikin gari ba na shekara ta shidda sai Allah ya ce wal hurumatu qisas sannan kuma watan duk abun da ke al-hurmat abinda Allah subhanahu wa ta'ala sanya ba abun mai al-hurma ba koda ba wa'annan watanni ba ma'ana garin da kuma wato dakin Ka'aba to qisas idan mutun ya taka wannan al-hurmar to akwai qisasi a kansa al-hurma ta al'amari na dakin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma duk abun da Allah ya sanya mai al-hurma idan mutun ya taka wannan al-hurmar to Allah subhanahu wa ta'ala ya dora ai qisasi a kansa malaman balaga suka ce wannan min babi aftil ami ala al-khas kaga watanni masu tarin al-hurma ya dauki dukkanin dangin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya su bi al-hurma amma kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kara maimaita wannan zancen daka ya dace da duk wanda yayi ta'addanci ya ketare iyaka a cikin watanni masu tarin al-hurma to shi ma Allah ya baiwa masu imani su ma su ketare iyaka matan su kwatanta su yi qisasi a kansa dukiya ce mutun ya zalunta ta wani ko kuma abun da ya shahi haƙi ne na zubda jini idan ka zubda jini a cikin watanni masu tarin al-hurma to ba za a ce dan yana cikin watanni masu tarin al-hurma ba za a zubda jininka ba sai wani wata Allah ya ce wal hurumatu qisas a cikin wa'annan watanni masu tarin al-hurma akwai qisasi a ciki idan aka yi muku to Allah subhanahu wataala ya ce qisasi zai biyo baya shine in zubda jini ne ka zubda to a zubda jininka in dukiyar wani ce ka kwace a kwace kudwa watan a kwace dukiyarka idan kuma ka buge wani ne ya jimu kai ma a buge ka watan ka jimu wanda wannan abun shine fatawar al-imam shafi'i da wasu daga cikin maluman malikiyya su ganin wannan abun amma wasu ta'ifa min ashabi malik alaihi rahmatullahi ta'ala suka ce laysa dhalika lahu dokar qisasi dokar hukunci ba kai bane Allah ya dora ma suka ce al-umurul qisas waqfun 'ala al-hukam al'amarin abinda ya shahi qisasi dokar yauni na ayo mutun hukunci idan an ji maka ka ji wa mutun to ba kai bane da kanka zaka yi al'amari ne wanda Allah ya dora shi a hannu wanda suke hakimai wanda suke masu shari'a ma'ana idan mutun ya kashe maka dan uwa to ba kai bane zaka zo ka kashe sa da kanka a'a abu ne za a kai ƙara abun gwamnatin mashara'anta su za su ɗauki matakin kashewa ta yadda ya kashe dan uwanka ina fatar mun fahimta a ƙarshen wannan ayar wannan nuktar malumai su suka yi sabani akan cewa idan mutun ya kwaci dukiyar wani amma jinsin ya babanta ala sabilil misal mutun ya amshi dukiyar wani min ghairi jinsi malahu ka amshi dukiyar mutun ta hanyar jinsin abun su babanta misali sai da manto karanci kudi gun mutun sefa sai ka kimayar masa da wannan kudin to sai kuma ya zamanto ai naira ce yake gare ka to za a karbi nairan ko ba za a karba ba aka zo qisasi za a karba ko ba za a karba ba kai naira ce ka amsa ai sefa ce ka amsa amma idan aka zo dun qisasi wacce ce kai kuma baka da ne babu sefa a hannunka naira ka mallaka to da wacce ce za a yi maka hukunci malamai suka yi sabani akan wannan suka ce al'amarin za a kuma wajen waton za a daga shari'a ne wajen masu hukunci su za su yanke yadda ya kamata a yi amma al-Imam Shafi yake cewa sai a kimanta kimar kudin kawai sai a karba da wannan abun ina fatar mun fahimta aya sai Allah ce faman i'tada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma i'tada alaykum duk wanda ya ketare iyaka akan ku yayi muku ba daidai ba yayi zalunci akan ku to Allah ce fa'tadu alayhi bimithli ma i'tada alaykum kurama kuma ku ketare iyaka akan sa ba kai ku ba ku zalunci ba irin abun da yayi muku fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi idan akai muku laifi Allah ce to kun za ku sakanka to kuma ku sakanta sakakawa kwatankwacin abun da akai muku idan mutun ya zalunce ka yace kudinka jika 10 to in zaka amsa kudin kada ka kara kada wuce gona da iri a wajen wannan abun shine Allah ya ce fa man i'tada alaykum fa'tadu alayhi wanda yayi zalunci ta hanyar aya in ma yakunu bil almubashir ko ta kai tsaye haka yace abin da muke da suna yace dukiyarka to in za a yi masa in zaka maida masa i'tida to mal suka ce hanya guda biyu take da ku hanya farin kai da kanka ka dauki hukunci da kanka naka zo ka tarna kesa ya fiddo maka haƙinka idan kuma abun ya kasa an kasa samun daidaito suka ce kuma sai a bi hanya ta hukuma sai ka ƙara sabon wanda suke sune watan jagorori wanda suke sune Allah ya wadilta akan shari'a domin Allah bai dora wa kowa ba ya hukunci hukunci abu ne wanda ke tsiraru akan tausar cikin al'umma wanda na fara daga cikin masu yin hukunci akwai alƙalai akwai sarakai akwai malamai amma in za a tsayar da haddi ba aiki bane na malamai dole alƙali wanda yake alƙali na garin na wanda shi kuma sani na masarauta ko kuma wanda yake alƙali na hukuma shine ke tsaye da hukunci akan wanda yayi zalunci idan an kai ƙararsa abunsa Allah ce fa man i'tada alaykum wanda ya ketare iyaka ta hanyar zalunci akan ku to Allah ce fa'tadu alayhi bimithli ma i'tada alaykum idan mutun ya tsayake ku a cikin watanni masu tarin alhurma to Allah ce kuma yadda yake ta alhurma wannan watannin ku ketta alhurma su shi ma ku yake sa a cikin wannan bayyana wata kariya ina fata mun fahimta malamai suka tattauna karkashin wannan ayar Allah ce fa'tadu alayhi bimithli ma i'tada alaykum gwargwadon yadda ya ketare maka iyaka gwargwadon wannan zaka doka hukunci to shin al-muqabala idan mutun yayi maka kai masa shi ana doka shi a matsayin zalunci shi na farin zaluntar kai ne yayi ta yadda ya dauki haƙin da ba nasa ba to kai idan kamar al-Qur'ani ya ce fa'tadu alayhi ku ketare iyaka akan sa malamai suka rabu biyu abun fassarar wannan ayar qauli na farin wa'anda suka ce cikin al-Qur'ani akwai majaz al-majaz akwai abin da ake cewa al-majaz wal haqiqa cikin karatun balagha wanda ambace abu ba ta yadda yake ba ta sigar ba shi ake nini ba wanda Allah ya sabbe a yanzu misali wannan majazi ne kuma maluman balagha wani suka ce babu wani suka ce akwai majaz suka ce wannan ana nihin an tariqil majaz kamar majazi ne ba haqiq ba zantan ka zalunce shi bane ake a ma'ana al-muqabala yadda ya zalunce ka kwatankwacin abun a kwatanta irin yadda ya zalunce ka to kai ma sai ka maida masa wannan abun shi zalunci yayi amma kuma kai mi kai kai al-muqabala ne ka mayar da abun da yayi maka ne amma suka ce a cikin al-Qur'ani babu majazi to suka ce watan wannan sai a doke shi da udwanul mubah ana nihin zalunci ne wanda ya halitta suka ce wannan udwanul mubah zalunci ne wanda halittacce ma'ana a fatawarsu idan mutun ya zalunce ka to Allah ya baka damar kai ma ka zalunce shi amma zalunci wanda yake mubahi wanda yake halal ta hanyar ba za ka yi ba sai in an zalunce ka Allah subhanahu wataala ya datar da mu to game da wanda zai zubda zai halakar da abinda baya da yauni abinda ba a aunawa ko kuma dabbar da ba a auna ta ba misalin mutum ya kashe maka dabba mutum ne ya biyo da mashin ko da mota sai ya kare maka rago ko kuma ya kashe sai ya mutu ya accident ya hada su sai ya buge ragon ya mutu to kaga ragon dai yanzu ba za a auna shi ba a ga yaunin abin da yayi maka yaunin ragon balantana a ce a samo daidai yaunin ba ko kuma a auna kibarsa ba shi bane za a lura to irin wannan ya za a yi da irin wannan ta faru malamai suka rabu akan wannan fatawar kamar haka qauli na farin qaulin al-imam shafi'i da abu hanifa ta alaihi ma rahmatullahi ta'ala suka ce alaihi al-mathl kwatan ku za a auna abun za a kwatanta abun yadda yake yadda ragonka yake da aka kashe maka to irin kwatan ku ce sa za a je a nemo a dibi shekarar ragon naka nawa watan shi nawa sai a je a dibo rago mai irin wannan shekarun hori ne ko baki ne sai a je in hori ne a dibo hori in baki ne sai a dibo watan baki suka ce wala ya'dil ila al-qima illa inda adamil mathal ba za a kimanta mu wanda ya kashe ragon ka ba kudi a ce ya bada adadin kudi kaza sai in an je an nema an rasa watan kwacin irin ragon ka to sai a kimanta kudi sai ya biya kudi ina ba ta muku in ce wannan fiqhu mutum ne ya ji maka da abu ko ya bata maka abunka to idan za a yi qisas sunna fa atadu alaihi bi mithli ma atada alaikum shara'a ta dukkan alqali to abun da ya kamata a yi shine sai a je a nemo kwatankwacin wannan abun inji imam shafi'i idan ba a samu ba yanzu kuma sai a kimanta ma wannan abun kudi amma wasu malamai suka tafi akan cewa a ina kawai kimanta kudi za a yi kima za a kimanta abun ne ba dole sai an je an nema ba suka kawo dalili suka ce Allah ya ce wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi idan akai muku hukuma aka zalunce ku to mayar da hukumar gargwadon yadda akai muku hukumar da kuma hadisin Aisha radiyallahu anha wa ardaha wa tarana annabin Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam yana dakin Aisha radiyallahu anha wa ardaha to sai ummu salma radiyallahu anha wa ardaha ta kasance ta kware wajen abinci ta iya abinci sai ta daho abinci na musamman sai ta turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Aisha radiyallahu anha wa ardaha ta gani lokacin da aka kawo kuma annabi na dakin ta ga abincin an kawo yanzu ana gidanta kuma za a yi aike wannan abin sai kishi ya kama ta sai ta buge wannan kwanan sai wannan akushin ya kare annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa gharat ummukum mahaifiyarku ta yi kishi manzon Allah da kansa ya tattara abincin ka tattara wannan agushin da ya kare sai ya mayarwa Aisha da shi kaga ba na Aisha ba ne na waye na Ummu Salma ne amma sai aka baiwa Aisha sai kuma manzon Allah ya dauko na Aisha ya baiwa Ummu Salma ina fata kun fahimta da haka idan mutun yake tar iyaka akan ku Allah ya ce fa'tadu alaihi bi mithli ma atada alaikum al-Imam Malik shine wanda yace ina kima kawai al-qimatu lil mathal ba sai an ta bincike ba a dibo yanayin abu kawai za a kimanta ma abun kudi sai mutum ya fanshi kansa wata mas'ala anan dukkanin malumai sun yi ittifakin cewa watan idan mutum ya kashe to za a kashe sarki kamar da nassin alqur'ani watan yayi bayani idan ka kashe mutum rago ko ka kashe dan uwansa to kai ma idan abun aka zo kisasi ne za a yi tunda mun karanto a baya walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab sai malamai suka yi sabani mutum ne ya azabtar da mutum da huta har ya mutu ala sabilil misal bai zama to lantarki ko kuma wannan huta da ake kunawa ta itace da gas sai ka kone mutum da huta to kuma idan aka zo qisasi kai ma za wanda ya kone da hutan za a kone shi malamai sai suka yi sabani akan wannan matsalar da kuma wanda ya sanya wa mutum watan asum wai ka sanya mutum waton maito a make da suna guba a cikin abinci sai ya ce mutu to idan za a tsaida hukunci akan wanda ya wannan jarimar shi ma guba za a sanya masa aran ma bala suka rubu akan wannan ibn maljus yake cewa inna man qatala bin nari aw bis sum la yuqtal wanda ya kashe mutum ta hanyar azabtar da shi da huta ko kuma ta hanyar sanya masa waton abinda yake mai halakarwa asidi ko makamancin abinda yake kina kashe mutum sai ya kasar da shi yace to ba a kashe shi dalili sai kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'azzabu bin nar illa Allah ba wanda ya kamata yayi azaba da huta sai Allah bai halitta mutum yayi azaba da huta ba ka azabtar da abu da huta bai kamata ba Allah kadai yake iya yin wannan ko kuma yake cewa wasum narun batina shi abinda ya shafi sum abinda ya shafi shi abinda ke kashewa na wannan asidi da sauransu malice narun batina huta ce take boyayya matsayin shi kamar matsayin huta amma jamhurikin malume su tafi akan cewa idan mutum da ganganci ya ja su ya kashe mutum da huta ko ya sanya masa waton ya sanya masa assum kuma ne sum da Hausa guba ya sanya mutum guba to jamhur suka ce shi ma guba za a sanya masa ya ci a tilasta da cin guban sai ya mutu inda huta ya azabtar da shi waton da huta za a azabtar da shi suka ce dalili fadin Allah subhanahu wa ta'ala فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم سألت واتقوا الله وجسورا الله سبحانه وتعالى أي راقبوا الله في جميع أعمالكم وأقوالكم وسني الله يذمن تومي كيا يتكن دكان الأمر دعبن ذاك كسنتي والله سبحانه وتعالى رقيب عليك دعبن ذاك أي كتا مالا كسنتي والله ينقنك ma'ana a bisa ilimin Allah kake aikata wannan abu ba abun da zakai wanda zai koyi wa Allah subhanahu wataala ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatun illa huwa sadisuhum wala adna min zalika illa huwa ma'ahum aina ma kanu a wanda zai zauna da wani mutum biyu ya gana ku tattauna da matarka ne ko da wani aso ayi mitin Allah ya ce mutum uku ne face Allah shine na hudu in ku hudu ne Allah shine na biyar in kuma kasa da haka ne kuna tattaunawa ku biyu da Allah shine na uku wa huwa ma'akum aina ma kanu dace Allah yana tare da ku ma'ana ai ilimin Allah subhanahu wataala yana tare da ku a duk inda kuke shi yasa ku kiyaye Allah subhanahu wataala a cikin duk abin da kuke aikatawa kana waton sana a cikin sana'ar ka ne a cikin sha'anin iyalin ka ne a cikin mu'amalar ka ne a cikin duk wani abu na rayuwa da zaka aikata ka ji tsoron Allah kuma haka duk abin da zaka faɗa ka kiyaye Allah subhanahu wataala ka san cewa wannan abin da zaka faɗa Allah zai tsayar da kai gobe alkiyama Allah ya baka hisabi a wannan ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ba wanda zai furta wata magana inji Allah subhanahu wataala face mala'iku suna rubutawa kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun inji Allah subhanahu wataala haka in uwa sai Allah ya ce mana wattaqullaha ku ji tsoron Allah subhanahu wataala ta hanyar bin dokokin Allah idan aka ce wannan doka ce daga wurin Allah kana son ka wanye da duniyar nan lafiya to yi kokari ka ji tsoron Allah a cikin wannan abun kai idan aka ce Allah ya ce kai kai in Allah ya ce bari ka bari shi ka ji tsoron Allah subhanahu wataala haka aka tambayi al-imamu ibnu taymiya alayhi rahmatullah mat taqwa yace imtithalu awamirullah wajtinabu nawahihi jalla wala din abinda Allah yake so da barin abinda Allah bai so ka ji tsoron Allah kenan Allahumma ja'alna minal muttaqina Allah ka sanya mu cikin bayunka masu jin tsoron Allah kun ga jin tsoron Allah jin tsoron Allah babban al'amari ne a rayuwa da shi ne tiken da ake samu shiga aljanna wallahi ba wanda zai shiga aljanna malam jabir a gobe alkiyama face sai ya kawo tiken jin tsoron Allah a wajen Allah inna lil muttaqina Allah ya ce mafaza kaga kuna da dama Allah yana bayanin masu imani tilkal jannatul lati nurisu min ibadina sai ce man kana taqiya waccan aljanna da Allah ya bada labari waccan Allah yana gadar da ita ne da masu jin tsoron Allah subhanahu wataala ashe idan mutum ya zo bai jin tsoron Allah duk kyawanka duk matsayinka duk kudinka duk ilimin kai ba wajin tsoron Allah yake banza ne yasa ka roki Allah subhanahu wataala ya azurta ka da mi da jin tsoron sa Allah subhanahu wataala ka taimake mu sai Allah ce in wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin kusan cewa anna Allaha ma'al muttaqin ubangiji subhanahu wataala yana tare da masu jin tsoron sa ma'ana bi nasrihi wa ta'yidihi fi dunya wal akhirah taimakon Allah yana tare da masu jin tsoron Allah subhanahu wataala a duniya Allah zai taimaki duk wanda ya ji tsoron sa wa man yattaqillaha yace ya ja'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu
yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh
inna Allaha
balighu amrihi
qad ja'ala Allahu
'ala Allahu li kulli shay'in qadara
Allah yace wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib duk wanda ji tsoron Allah to Allah subhanahu wa ta'ala yaj'al lahu makhraja a cikin duk sha'anin ka na rayuwa wallahi Allah zai kawo maka agaji dan uwa mai albarka idan ka ji tsoron Allah a cikin sha'anin ka na rayuwa to sai Allah ya kawo maka gudunmuwa a lokacin da ba ka tsammani buƙatar kawai kai ka zama to cikin bayin Allah masu jin tsoron sa Allah yana jin daɗin ya ga ana jin tsoron sa ma'ana ana yin abin da yake so kuma an bar abin da bai baya so. To Allah ya ce wa'lamu kusani ku masu imani annallaha ma'al muttaqin, ai annallaha ma'al muttaqin bi nasrihi wa ta'yidihi, taimakon Allah Allah zai taimake ku. Yasa Allah ya ce in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, idan kuka ji tsoron Allah, har kuka ji tsoron Allah, to Allah zai sanya muku al-furqan, abinda zai rabe muku tsakanin gaskiya da kuma ƙarya. Alkawali Allah ya ce walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim abwaabas samaa, da a ce mutanen alƙarya sun ji tsoron Allah subhanahu wataala, sun bi abinda Allah yake so, suka bar abinda Allah baya so, Allah ya ce lafatahna alaihim, wallahi da mun bude musu kofofin sama. Me da mu arziki a ina yake? Ai a sama arzikin ne ko? Haka Allah ya ce wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, arzikin ku yana sama inji Allah subhanahu wataala. To Allah ya ce duk garin da aka ji tsoron Allah, aka ji tsoron Allah a ciki, to Allah subhanahu wataala zai kawo gudunmuwarsa a wannan garin. Kisa babban al'amarin da ya kamata gwamnati ta ƙara musu, a ƙara wayo mutane da kai, shine ba abin da yake jin tsoron Allah a rayuwa, ba wani abu da yake jin tsoron Allah a rayuwa. Kuma jin tsoron Allah ba sai shi ake yi da kasuwa, a matsala ce ta zuciya. A bari nami an turaqibullaha fi qalbik, ka kiyaye Allah a zuciyarka. Allah subhanahu wataala yace wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, sanide ubangi subhanahu wataala yana tare da masu jin tsoronsa, ma'ana Allah yana kawo musu agaji. Kuma jin tsoron Allah yana haifar da ababe da dama. Daga cikin abin da jin tsoron Allah yake haifarwa ƴan uwa, shine jin tsoron Allah yana kawo Allah ya ilmantar da kai abin da baka sani ba. Abin da baka sani ba sai Allah ya baka shi ta dalilin jin tsoron Allah. Allah yake cewa wattaqullaha wa yu'allimukumullah, ku ji tsoron Allah kuma sai Allah subhanahu wataala ya sanar da ku abin da baku sani ba. Ku ji tsoron Allah sai Allah subhanahu wataala isra da ku. A wata aya Allah na nuna mana cewa jin tsoron Allah shine abinda Allah ya yi mutanen farko wasiya da shi. Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba wa min qablikum an ittaqullah, Allah ya ce mun yi wasiya ga mutanen fari tun daga zamanin mutanen fari, tun daga annabin farko annabi Nuhu har zuwa shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce mun yi wasiya dai akan mutane. Wace wasiya ce? Allah ya ce an ittaqullah, kawai a ji tsoron Allah. Idan ji tsoron Allah subhanahu wataala, to Allah ya ce wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, sanide Allah subhanahu wataala yana tare da masu jin tsoronsa, ma'ana taimakonsa a duniya Allah zai taimake su. Shi yasa idan mutum ya ji tsoron Allah a kasuwancinsa, sai ga Allah na ta buɗe masa kasuwanci, har mutum na ta buɗewa rezo na ta zuwa. Amma idan ka ce za ka yi ta'ammali da abin da Allah ya haramta na riba da ƙari da sauran rantsuwa cikin kasuwanci, to sai kaga kuma kana ta nema amma abu baya albarka. Idan ka ji tsoron Allah a kasuwanci ka, sai Allah ya sanya maka albarka. Idan ka ji tsoron Allah game da sha'anin iyalin ka, sai Allah ya albarci zamantakewarku. Idan ka ji tsoron Allah a cikin duk al'amari ka, sai Allah ya kawo maka cin nasara a rayuwa. Sai kaga kullum kai ake nuna ka tsone wa mutane idanu, ka rasa dalili, ni yin dalilin da ya sa wani kullum cigaba yake ta yi, wallahi ji tsoron Allah ne. Kai ma in kana son ka ci gaba, ka ji tsoron Allah, sai Allah ya kasance tare da kai, ma'ana taimakon Allah ya kasance tare da kai. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu, sai Allah ya ce
wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa
na'am
inna Allaha yuhibbul muhsinin.
Allah ya ce wa anfiqu fi sabilillahi ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين. الله يتي وانفقوا في سبيل الله كتير da dukiyarku a tafarkin Allah subhanahu wataala, ma'ana a cikin tutta, wato a cikin hanyar jihadi da kuma sauran abunda Allah yake da bukata. Irin babban kusanciyarwa a cikin jihadi babban al'amari ne, ciyarwa a wajen jihadi wallahi babban al'amari ne. Ka ɗauki dukiyarka ka bayar, kana so kai wallahi sai mai masu imani. Shi yasa Allah ya yi bisa habban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wata ɗabi'a, suna son dukiyar kuma amma suna bayar da ta. wayut'imuna
at'ama
إنما نطعمكم
لوجه الله لا نريد منكم جزاء
قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا سنا تيادت ابنجي سنا انفاقين دوكيرسو ta hanyar ciyar da abinci domin ba aikin da yake ciyarwa daga jihadi ciyarwa ta hanyar jihadi kuma sai ciyarwa ta hanyar abinci ka ciyar da abincin ka shi yasa wani sahabi ya tambaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah faɗa min aikin da zani na shiga aljanna sai manzon Allah ya karantar da shi daga ciki ka dinga ciyar da abinci Allah ya taimake mu to Allah yace wa anfiqu fi sabilillah ku ciyar a tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala litakuna kalimatullah hiya al'ulya dan kalmar Allah ta dukaka to yanzu jihadi ana yi ba a jihadi sai mu ce wa anfiqu fi sabilillah ta hanyar kula da tura malumai kauyuka ai wa'azi kaga wannan abun ne masu kudin mu suke da rauni akan sa wallahi taimakawa wajin a shiga ya dazuzuka ai karantarwa a ilmantar a wasu azar wannan abun yayi karanci a cikin al'ummar wallahi na sha fada cewa wallahi daga gina masallaci baraka taimaka a je ayi wa'azi a karantar da mutane sallah ya duk gina masallaci muhimmanci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala babban al'amari ne ka taimaka da dukiyarka duka dibi akwai ɗan wanda suna kokari wajen fita wajen wa'azi amma ka sanya ake sanya isan sai aje aje wajen wa'azin nan ka taba dauko gudun waka ka bayar kaje aje a taimaka yi da'awa ka taba dokar yaunin malami ka tura shi kauye kace je ku koya musu farillan sallah da farillan arwalla ku ya musu yadda ake wankan gawa yadda ake wankan janaba wannan abun yayi karanci kuma wannan shine kamata masu kudi su maida ma hankali haka wa anfiqu fi sabilillah ku ciyar a tafarkin Allah subhanahu wataala sai Allah ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku watan sanya hannayenku a cikin halaka kada ku sanya hannayenku a cikin halaka ma'ana ay la tabkhalu fil infaq kada ku wato rewa a cikin ciyarwa kada ku yi rewa gun ciyarwa idan aka ce gashi za a yi aikin Allah subhanahu wa ta'ala yi kokari ka zamanto gaba ga wajen taimakawa addinin Allah subhanahu wa ta'ala malam Jabir wata rana shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana zaune tare da sahabbai yace man zallabi yuqridu Allah qardan hasana sahabbai kowa ya tashi za a je wajen yaki hankalin kowa ya tashi zai je ya kawo abin da ke da shi Umar dan Khattab yace yau kan yau sai na bi Abubakar Siddiq yau kan sai na bi shi ya je duk abin da ya mallaka na kudi kasa ya raba biyu ya dauko rabi ya zo da su wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam Abubakar shi ma ya zo da nasa Annabi ya tambaye Umar radiyallahu anhu ya Umar me ka kawo yace ya annabi Allah nisfu mali rabin dukiyata abinda na mallaka a duniya na raba biyu na kawo Allah rabi annabi Allah yace Allah ya saka maka da alkhairi sai aka tambaye Abubakar Siddiq kai me ka kawo yace ya annabi Allah duk abinda na mallaka a duniya manzo Allah ya tambaye shi to gidanka iyalanka fa yace akwai Allah da manzansa bazan wahala ba a rayuwa ka bada yawan bayarwa na daga cikin abin da ke kawo arziki a rayuwa wallahi ciyarwa ba ta kawo talauci da ciyarwa tana sa mutun ya talauta da Usman dan Affan ya talauta a duniya amma Usman har ya mutu yana ciyar da dukiyarsa ta barkin Allah subhanahu wataala Abubakar radiyallahu anhu mutun ne mai kudin gaske amma da ya mutu bai bar wadiyarsa komai ba gaba da dukiyar ya cika cikin ta barkin Allah subhanahu wataala to Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka ma'ana kada ku jefa hannayenku a wajen halaka ta hanyar rashin taimaka ma addinin Allah subhanahu wataala kuna rewa a cikin tafarkin Allah idan aka ce a taimaka sai mutum kafi karfin miliyan sai mutum ya dauko dala 100 ko dala 20 ya sanya kai ka san baka taimaka ba wallahi kafi karfin miliyan kuma a ce za a yi wa Allah aiki kuma har kana jin wai ka dauko dala 20 ka bana kawo kanka adalci to Allah ya ce idan kai wannan ka ce kanka cikin halaka haka dan masudu Allah subhanahu wataala ay qara masa ya fassara wannan ayar yake cewa wa taqawwa alaikumul a'da kuma makiya za su yi ta akan ku makiyanku za su yi ta akan ku wasu ga ce ma'ana wala tulqu bi aydikum ila tahluka ay la tatrukul jihad fi sabilillah wa tashtaghilu bil amwal wal awlad fatuhliku kada ku yarda ku daina zuwa wajen wa'azi ko ku daina zuwa wajen jihadi saboda kokarin tara dukiya da kuma kula da iya kusan akwai wasu bayin Allah da ake zamanin tafiya da su wajen wa'azi a ramma Allah ya shirye mu da su baki daya an yi lokacin da su ake tahiya wajen wa'azi lokacin ba sa da komi sai an ba an yo haya cikaro a basu a dauko mashin kin haya a je wajen wa'azi amma yau Allah subhanahu wataala ya mallaka musu motoci nasu da kansu gani suke zuwa wajen wa'azin aiki ne wannan ayar ta bugi irin da mutane Allah ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka ma'ana kar ku daina jihadi kuma kar ku daina tafiya yada addinin Allah subhanahu wataala ku shagala da neman dukiya da kuma kula da ai'a ku sai ku idan ku haka kun halaka watan al-Imam al-Bukhari alayhi rahmatullahi ta'ala akashin wannan ayar ya fitar da hadisi daga Huzaifa dan Yaman yake cewa wannan ayar ta sauka tana bayani akan ciyarwa amma Abu Ayyub al-Ansari al-Imam al-Tabari da al-Imam al-Qurtubi sun kawo a cikin tafsirinsu da al-Imam al-Bazwi cewa wannan ayar ta sauka ne akan watan sahabban annabi sunna suke al-Ansar kamar da Abu Ayyub al-Ansari yake cewa nazalat fina ma'ashir al-Ansar wannan ayar ta sauka akan mutanen Madina lamma nasarallahu nabiyya lokacin da Allah ya taimaki annabinsa wa azhara dinahu Allah ya bayyana da addini sun ga ko ina musulunci ya kai an fahimci addini kulna sai mu mutanen Madina muka ce halumma naqimu fi amwalina wa nusliha bari mu zauna cikin gidanmu mu kula da dukiya mu gyara ta mu haɓaka kasuwanci sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan ayar sai Allah yake cewa wa ahsinu kuma ku kyautata in za ku bayar Allah ya ce wa ahsinu ma'ana ku kyautata cikin dukkanin abin da kuke aikatawa miye ihsani an ta'budallaha ka'annaka tarahu ka kyauta wa Allah kamar kana ganin Allah Allah ya san kowa muna fama da wata musiba a ƙasar nan wallahi malam Jabir mutane da yawa Allah ya musu dukiya ya ba su dukiya ya musu arziki ya rufa musu asiri amma matsalar taimakon addini sai ya gagare su a cikin garin nan matsalar taimakon addini idan aka ce ana son ayi wani abu na taimako sai yau saboda Allah ya kamata a ce masu kuɗi mu sun ji kunyar a ce wai motar tafiya wajen wa'azi sai an yi cikaro a sai ya mata isa sai a je wajen wa'azi wannan abin kunya ne da masu kuɗin wallahi duka kuɗin isa sun nawa yake gyaran motar duka nawa yake motar da ake zuwa kanta wajen wa'azi ya take in dan Allah muke kowanne ya biyo motar da yake hawa da kilim da komi taushi kai ka hau kai kare wata motar da wani motar da ake kai iyansa a lakwal wallahi ta saye motar wa'azi guda biyu amma baya iya fidda su ya ba ya saye mota ya bayar wai idan aka ce ana son mota a je wajen wa'azi wasu an koma ana rukuke ne wannan ya tace ka goma wannan ya mutum guda zai iya sayen ta Allah ya ƙara rufa mana asiri Allah ya ce wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin Rabbi subhanahu wa ta'ala yana son masu kyautatawa Allah ya ce ku kyautata Allah subhanahu wa ta'ala yana son masu kyautatawa sai Allah ya ce aya ta gaba wa masha Allah eh Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya kare abin da ya shafi hukuncin abin da ya shafi azumi sai Allah ya biyo bayani da akan abin da ya shafi aikin hajji Allah ya ce wa atimul hajja wal umrata lillah a can ku cika aikin hajji, ku bayar da aikin hajji da kuma aikin umara don Allah, ma'ana ku yi aikin hajji ku cika su, ku yi su yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya karantar. Kuma in za ku yi aikin hajjin, ku sanya babban al'amarin da zaman to dan Allah subhanahu wa ta'ala za a yi. Wato sharadin shi ne a yi aikin hajji da umara li wajhillahi ta'ala, dan neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala, shi ne wa atimul hajja wal umrata lillah, ma'ana a cika abin da ya shafi aikin hajji da umara, a cika su, a cika sharuɗinsu, a cika rukunansu, a cika wajibat, kuma a yi su don wa dan Allah subhanahu wa ta'ala. Idan aka ce alhajj lughatan huwa alqasd waziyara, nufi ɗakin Allah da kuma ziyara, shine alhajj lugha. Amma gun malaman fiqh suka ce qasd baitullahi alharam li ada'i ibadatin makhsusa fi fatratin muayyana ala wajhi almakhsus, shine bada wani aiki da ziyara ɗakin Allah subhanahu wataala a ɗakin Ka'aba dake garin Makka a cikin wasu watanni da Allah ya kebance, kuma a irin yadda Allah ya karantar, kuma za Allah ya bayani, shi ne aikin hajji. Umara kuma shi ma ziyara ce wa ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ce wa atimul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum, ai idan aka hana ku, fa in uhsirtum, idan aka hana ku game da cika abin da ya shafi aikin hajjin ku da umara, mutum ne ya yi ihrami, domin akwai miƙati kafin mutum ya zo aikin hajji. To ana buƙatar sai ya je miƙati ya ihrami. Ihramin nan ana yi ne a miƙati. Miƙati kuma guda biyu ne, akwai al-makani, akwai az-zamani. Miƙatu az-zamani wata uku ne, abin da ya shafi Shawwal, Zulqa'ada da kuma Zulhijja. Wannan su ne watannin aikin hajji guda uku. Miƙatu al-makani kuma wurare ne guda biyar. Na farin akwai abin da ya shafi Zulhulaifa, akwai Al-Juffa, akwai Yalamlam, akwai ƙarnu manazil, akwai zatul irq. Wannan su ne huraren da ake ɗaukar ihrami a cikin wa'innan huraren. To idan mutum ya yi ihrami ya yi ɗauko niyyar aikin hajji, kuma sai aka hana sa ta hanya guda biyu, ko rashin lafiya ya kama sa bai samu ya isa garin Makka ba, ko kuma a'a ‘yan fashi da makami suka tare su suka yi garkuwa da shi bayan ya ɗauko watan ihrami zai je Makka ya yi aikin hajji, ko kuma a'a kafirai ne suka tare sa. To ya za shi salata fa in uhsirtum famastaysara min alhaji, idan watan aka hana ku tafiya aikin hajji, ko aka hana ku, to Allah ce famastaysara, abinda ya hau akan ku shine abinda ya sawwaka na daga hadiya, yanzu ba a zancen wa'incan ababen gaba daya tsawafi da saura, a'a abinda ake zance shine ana zancen watan hadiya ne. Ita kuma hadiya watan shine ma yuhda ila fuqara'i makkata min bahimatil an'ami taqarruban ila Allah ta'ala, abinda ake bai wa talakawa a garin Makka wato don neman kusanci wa Allah subhanahu wataala. To sai Allah ce famastaysara min alhadi, abinda ya sawwaka da na daga hadiya. Wannan hadiyar da ake yi malu suka ce ita hadiya wato ta kashi kamar haka. Hadiya akwai ta wanda yake tamattu'i, wanda ya tamattu'i domin mu gane cewa anwa'un nusk guda uku ne, akwai al-ifrad, akwai al-qiran, akwai at-tamattu. Al-qiran afwan at-tamattu shine yin niyyar aikin umara shi kadai, mutun ya kudurta cewa zai yi aikin umara shi kadai, shi ake nimi da at-tamattu. Sai mutun ya zo zai yi aikin umara amma a cikin watannin aikin hajji, in ya yi da umararsa kuma sai ya jira sai lokacin aikin hajji, kuma sai ya koma ratakus da watan Zulhijja sai ya ɗora ihrami ya ci gaba da aikin sa na hajji. Ina fatar mun fahimta, wannan shi ne tamattu. Al-ifrad kuma niyyar aikin hajji shi kadai, mutum ya zo ya yi aikin hajji shi kadai. Al-qiran kuma shi ne mutum ya haɗa watan aikin hajji da umara a lokaci guda, mutum ya ɗauko niyyar su a lokaci guda. To shi ne akwai hadiya ta tamattu da qirani, wanda Allah ce za mu gan shi nan gaba. Ubangiji ke cewa wala tuhliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadi mahilla, kada ku aske gashin kanku ta hanyar yi askewa gaba ɗaya kuma sesaye, hatta yablugha al-hadi mahilla, har sai hadiya wato an isar da ita a wurin da ya kamata wato a yi ta. A ina ne ake yin hadiya?
farbe sun yi bayani cewa hadiya ana yin ta ne wato a Mina ake yin hadiya to sai din an sai mutun ya soke ma'ana a musulunci idan mutun yake aikin haji ba zai asu gashin kansa ba akwai mahduratul ihram abinda aka haranta masa wanda mahdurat ne wanda ba a so yayi ba to daga cikin su akwai asu gashin kai akwai sanya turare akwai cire akafe akwai abin da ya shahi sanya riga din kanka ga namiji akwai rufe gashin kai da namiji to idan mutun yayi wannan abun Allah ce wala tuhliqu rusakum hatta yablugha alhadi mahilla asu gashin kai ba a yi sai idan mutun ya soke abin sokewa shi na hadiya ma'ana sai mutun ya yi da hadiya sannan ya zo ya soke watan ya aske gashin sa daga nan kuma ya zamanto watan an halitta masa duk abin da aka haranta masa duk abin da aka haranta wa mai aikin haji idan ya soke abin sokewa sa a ranar 10 da watan Zulhijja to duk abin da Allah ya haranta masa a baya zuka an bashi damar yi ina ba tarin fahimta duk abin da yake mahdurat yanzu zai iya yi sai Allah ce fa man kana minkum mariba hatta yablugha alhadi mahilla kuma suka ce nan ne wanda shike wato wanda ya dauko ihrami kuma sai aka tsare sai aka garkuwa da shi kaga shi ko ya tura dabbar sa misali mutum ne zai tafi aikin haji sai masu kidnap suka yi garkuwa da shi yayi ihrami zai je Makka amma sai aka yi garkuwa da shi to yanzu hadiyarsa inda hali sai ya tura hadiyarsa a ina a Saudiya in an je mina sai a yanka masa idan kuma bai samu dama ba to kuma sai ya yanka hadiyarsa inda yake ina fatar mun fahimta jama'a mun fahimta to shine Allah yake cewa faman kana minkum marida duk wanda ya kasance mara lafiya da cikin wanda suka yi ihrami mutun yayo ihrami ya dauko niyyar aikin haji amma kuma sai rashin lafiya ya kama sa aw bihi adan min ra'sihi ko kuma akwai wata cuta akan sa wani rashin lafiya wata kazanta akan sa rashin lafiya kiyaya kuma kamuncin wannan to Allah ya ce fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk wato zai fidiya ita kuma fidiya iya ma yajibu alal hajj aw al mu'tamir bi sabab tarki wajibi aw al itiyad bi fi'l mahdhub abin da yake cewa fidiya shine mutun ya abun mutun yayi wani aiki mutun yayi aiki wani aiki ta in ka bar wani wajibi ko kuma ka zo da abun da aka haranta maka to sai fidiya ta haukanka fidiyan nan ko kuma kashi uku ce da farin Allah ce min siyamin ko ta hanyar yin azumi sai mutun yayi azumin kwana guda nawa guda uku ko kuma mi ciyarwa mutun ya ce da miskini shidda mutum ya ce da miskini nawa miskini shidda ko kuma mutum ya yanke akuya shat tunkiya kenan ko mutum ya yanke watan tunkiya idan mutum yayi wannan to yayi fidiya kenan dai kuma al ikhtiyar al takhyir ma'ana zaka zaba idan mutum yayi abin da aka hana shi idan misali aramma aka ce idan mutum yayi ihrami ba zai rage gashin kansa ba namiji mace kuma ba ta sa wani kadi mace ba za ta sa ni kadi ba za ta rike huskarta ba to sai kai ne ka zo aikin haji sai ka aga hula har kube sai ka sanya hula to ka yi abin da yake abin da aka hana ka to yanzu za ka hukun za a yi maka ladabtar za a ladabtar da kai ta hanya guda uku hanyar farin ko ka yi azumi me ye dalilin yin azumin ka saboda an ce kakka sa hula ka sa hula ko kuma ka cire akahe aka ce ba a cire akahe idan aka yi ihrami sai ka cire akahe to yanzu sai ka yi azumin kwana uku ko kuma ka ci da miskini shidda ko kuma ka yi mi waton ka yanke tunkiya ka yanke shati in kai wannan waton kai fi shi da yake cewa mutun ya yi fidiya ina ba ta mun fahimta shi da Allah ya tafi man kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi ko kuma da wata cuta a kansa fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nuskin wannan shi ne abin da mutum zashi sai Allah ya ce faman lam yajid fa idza amintu ko idan mutum ya amintu waton daga rashin lafiya ko kuma daga kidnap daga waton kame sa ba wanda ya tare sa Allah ya ce faman tamatta'a bil umrati ila al hajj famastaysara min al hadi wanda ya hada yayi umara da aiki yayi aikin umara da aikin haji lokaci daya mutun ya dauko niyyar umara sai ya zaya umara idan kuma takwas da watan zulhijja tayi sai ya koma ya je ya kuddata niyyar aikin haji to Allah ce idan mutun ya wannan fa mastaisara min alhadi kuma yanzu abin da ya sawwaka na daga hadiya wato daga hadiya sai mutun ya zubta jini mutun zai hadiya mutun zai hadiya ta yanke abin yanke wasu ina fatar mun fahimta sai Allah ya ce faman lam yajid idan kuma mutum bai samu yin haka ba ma'ana ana nihi idan mutum ya yi tamattu'i ko kuma ya kusanci sanya turare da sauran kusantar mata to kuma zai yi wato hadiya ta zai yanke tinki zai yanke akuya godiya wa Allah subhanahu wataala faman lam yajid wanda bai samu ba abinda zai yanke na yin hadiya Allah ce fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum to kuma zai yi azumin kwana uku a garin Makka a kasar Makka a lokacin da ke cikin aikin haji to zai yi azumin kwana nawa kwana uku idan kuma ya dawo garin su kuma sai ya yi azumin kwana bakwai Allah ya ce tilka ashratun kamila wannan shine watan cikakku guda goma hukunci azumi guda goma da ya hau akan mutum daidai yake da mutum ya yanke watan abun yankansa lada su guda da wanda ya yanke akuya a tunkiya a aikin haji da kuma wanda ya yi azumi guda goma ta hanyar fidiya to Allah ya ce tilka ashratun kamila lada duka guda ɗaya ce inji Allah subhanahu wa ta'ala sai ce zalika liman lam yakun ahaduhu hadiril masjidil haram wannan fa da wanda iyalinsa ba sa cikin garin Makka ma'ana ashe wanda yake cikin Makka ba zai yi fidiya ba zai yi watan hadiya ba ba da Allah bai dora laysa alaihimul haji su ba sa da babu hadiya a kansu wanda yake bako wanda ya je aikin haji ya ka tashi daga Niger daga Africa daga wata kasa ba dan Makka ba kake to idan ka je ba za ka yi hadiyan amma wanda ya zo shi wanda yake dan gari ne to Allah subhanahu wataala bai dora masa ba Allah ce wattaqullaha ku tsoron Allah subhanahu wataala wa'lamu anna Allah shadidul iqab sanni Allah subhanahu wataala mai tsananin azaba ne ma'ana Allah subhanahu wataala yake cewa mu tsoron Allah ta hanyar bin abin da shi Allah ya hukunta muna sannan kuma hanyar barin abin da Allah subhanahu wataala yace mu bari sannan mu san cewa Allah subhanahu wataala shine mafi tsananin azaba shi yake yin azaba mafi tsanani a rayuwa Allah subhanahu wataala ya dace da mu anan ya kamata mu kwana wani sati in Allah ya kaddara mu za mu dawo bayani akan cikin fidiya da kuma hadiya Allah subhanahu wataala ya taimake mu da taimakon sa ya iya mu da iyawarsa ya ba mu duk abin da muke roƙo ya gafarta mana kurakuran mu ya gafarta wa mahaifan mu kurakuran su ya sanya aljanna ce da mu da su gaba ɗaya makoma muna ƙara addu'a wa ƴan uwa musamman masu riko da wannan karatun Allah subhanahu wataala ya sanya a cikin mizanin hasanatihim da mu da su da duk wanda suke bada gudunmuwa ta wajen su ga an tsara wannan karatun lafiya Allah subhanahu wataala ya karɓe muna ya gafarta mana kurakuran mu subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته